أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. آمين. تيمكم الله سبحانه وتعالى وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله تيجي وياكنا ذكرتم منا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، وتصف صلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند كبر الحرم حيز وسلم كما كان جنيا النبي صلى الله عليه وسلم يسلم، واللفر الإمام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني الله سبحانه وتعالى يجزيه. wanda wannan shine darasinmu na uku kenan a cikin wannan litafin. kuma satin da ya gabata mun tsaya inda malam yace al-qiyamu wal qu'udu fi salati al-layli. nan ne zamu tashi ko? na'am. wato al-qiyamu wal qu'udu fi salati al-layli, wancan a satin can mun gani yanda malam ya koro mana yanda mara lahiya zai salla, mutum bai da lahiya ya zai salla. haka kuma wanda sallah ta kama shi a cikin jirgin ruwa, malam da yace as-salatu fi safina, misali a cikin jirgin ruwa kake, ko kuma kenan ya zamanto in kwale-kwale ne wanda baka iya ba sai ya zaka yi. haka kuma in jirgin sama ne shi ma duka mun yi magana akan sallah, wato kai ta a saman jirgi in ta kama ka saboda uzuri. kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa game da wanda aka tambaye shi yayi sallah a cikin jirgin ruwa, sai yake cewa salli fiha qa'iman, wato kai sallah a cikin jirgin ruwan nan kana tsaye. illa an takhafa al-gharq, sai dai ko in kana jin tsoron wato ka dumiya a cikin ruwa. idan ka tashi in karamin jirgin ruwa ne kwalo-kwalo, wato kar wani waje dan rinjaye wani waje zaka gani kenan, wato mutum ya juye ya fada cikin ruwa. haka kuma mun gani yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam girma ya zo mishi shekaru sun ja, wato sai zamanto ya riki wani amud, wani gimshiki, wato yana salla yana dogaro da wannan gimshikin wato idan zai yi salla. kenan wannan duka ya huce a wancan satin. kenan yau inda zan mu tashi shine inda malam yace al-qiyamu wal qu'udu fi salati al-layl, wato tashi tsayuwa da kuma zama a cikin sallar dare. wanda mun ga tarihin yau muna nawa ga wata biyu ko daya na biyu ga wata na jima'il akhira kenan. hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1433, wanda ya daidai da biyar ga watan jambiye ko ga watan farko kenan 2022, shekara sabuwa ta miladiya ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu, Allah ya yi mana tawfiki ga baki daya. Ramadan sauran wata uku nan kwana goma ya tara ba wani abu. ina roƙon Allah ya gwada mana ya ba mu iko azumta shi, ya sa kuma ibada da zamu yi a ciki karfafa ci. sai in rai ya kai Allahu akbar. malam yace wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli laylan tawilan qa'iman, wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin salla qiyamul layli, wato a cikin dare mai tsawo kuma a tsaye. wanda mun sani annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake qiyamul layli shi wato kamar wajibi ce a kai shi, wanda a sun mu kuma sunna ce mustahabba mutum ya tashi ya qiyamul layli, amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana tashi yayi qiyamul layli sosai. shine malam yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin qiyamul layli, yana yin sallar dare, wato tawilan qa'iman, ya jata mai tsawo yana tsaye, wa laylan tawilan qa'idan, kuma wani lokaci da dare annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya zamna, wato yayi ta azami. wa kana idha qara'a qa'iman raka'aka qa'iman, annabi ya kasance idan ya yi qira'a menene idan yayi qira'a wato idan yana tsaye ya gabar ta sallah ya fara yayi karatu a tsaye to raka'a qa'iman kenan a tsayen zai yi ruku'i haka wa idza qara'a qa'idan raka'a qa'idan idan kuma azamni wato yayi qira'a shi tunda yace yana yin wata ran ya ja azamni wata ran ya ja tsaye to idan azamni yayi qira'a shi wato sai ya zamanto kuma yayi ruku'in shi haka azamni sai yace kuma wa kana ahyanan zamu dawo wannan fakara yace wa kana ahyanan yusalli jalisan fayaqra wa huwa jalis wani lokaci kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana zama yayi sallar shi azamni kuma yayi karatun nan azamni fa idza baqiya min qira'atihi qadra ma yakunu 30 aw 40 aya qama fa qara'aha wa huwa qa'im idan ya zamanto gurgurdan inda zai yi ruku'i abin da ya rage mishi ya rage kamar aya 30 ce ko aya 40 sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya ida sasu a tsaye summa raka'a wa sajada sannan yayi ruku'i yayi sujada summa yasna fi raka'ati thaniya misal zalika sannan kuma a raka'a ta biyu annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance wato yana yin wato kwatankwacin yanda yayi wato a raka'a ta farko nan malam kenan ya kawo mana yanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake sallar dare malam yace kana yusalli laylan tawilan qa'iman wa laylan tawilan qa'idan yana annabi yana sassabawa wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya tashi yayi qiyamul layli shi a tsaye kuma ya ja tsawo wanda hadisi yana nan Aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da daga digadigan shi kawahuwan shi duk sun kumbura take cewa ya rasulullah kai an gafarta ma zanubinka wanda kai da wanda zakka yi ma ce kuma kake wannan qiyamul layl ce afala akuna abdan shakura yace zan so in zamanto babawa wanda yake godiya wanda wannan duk gode ma Allah subhanahu wataala ne yake wanda a tsayuwar sallah ne kawahuwan shi sun kumbura wanda in ka duba a zamanin ba in ba annabi ba ka taba shi an ce wani saboda sallah kawai shi ta kumbura to yanda yake nuna ma yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsawaita sallah kuma yake yin ta a tsaye wato shi barantana kai to shine kenan yace wani lokaci yana yi a tsaye ya jata wani lokaci kuma sai ya zamna ya ja wani lokaci idan ya zamanto yana zamni yana tsaye yayi karatu sai yi ruku'in shi yana karatu a tsaye misali kenan ya fara sallar shi a tsaye yayi ruku yayi karatu yazo Allahu akbar ruku'i zai yi kenan ruku'i simple ba da imana ba da kamar yanda muka yi ba da nuni ba kamar yanda muka gani a baya
na'am
kenan kuma in ya zamanto kuma azamne yayi sallar shi kenan shi ma zai yi ruku'in shi azamne kenan yayi nuni ko kuma yayi ya tahi da yin kasa kadan da kuma sujada zuwa can kasa kenan shine malam ya kawo ya gani maka sai ya kawo maka kuma cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance wata rana kuma sai ya zamna yayi sallah amma ba duka bai yi azamni idan ya zamanto soran kadan ya ida sura kamar aya 30 ko aya 40 yayi ruku'i kai kuma tana yawa a aya 20 ne ma kake ruku'i ya mune to annabi ya ja ya karanta wanda Abdullahi dan Umar ko Abdullahi dan Abbas sai yake cewa wata ran ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kwana gidan yar uwar shi Abdullahi dan Umar ne yake cewa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi sallah da ya tashi sallah sai shi ma ya tashi a ruye a walla yazo yayi sahu da annabi annabi yana qiyamul layl annabi ya janyo baqara yace ya ida sata ya aza in ya ida za a yi ruku'i sai ya tsallako kuma ya janyo ni sai aka ja yace to tan la Allah yace he da ya so ya yi wani mummuna aiki ma wato mummuna aikin da yake tunani shi Abdullahi dan Umar yayi shine ya zamna saboda shi ya gaji ta he da ya so ya war annabi shi ya zamna amma ya daure kuma ya karo da Ali Imran wajen izi nawa wajen izi 10 a raka'a guda namuna a Ramadan ne in tahajjudi ta fara zaka gani masu kokari sune suke izi 6 su ma dai ka gani sai ana yi ana zama ana shan kafe ana ne Allah ya musta'ani Allah ya karfafa mana imanin to annabi sallallahu alaihi wasallama daban ne wannan
yi shi a raka'a ta farko
a raka'a ta farko araka'a ba wai sallah gaba daya ba kafin ayi ruku'i ba kafin ayi ruku'i mu kuma duka wai qiyamul layl ne raka'o'i takwas ne ake ci a yiri ko 11 a ce za yi izi shidda to annabi sallallahu alaihi wasallam araka'a daya wanda wani lokaci in kana karantawa zan mu zo da Allah nan malam ya kawo shi wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sallama garba ya karanta surat at-tur wani lokaci aka ce araf amma malam Ibrahim ko ba ana neman ba ya kan mu ji aji sabu malam Ibrahim ya janyo mana surat at-tur ai sai ka gani a mana to wannan irin ibada annabi sallallahu alaihi wasallam za mu zo mu gani duka bayanin a wajen insha Allah kenan in ya zamanto suran gurgurdan wato aya 30 ko aya 40 annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ruku'i sai ya zamanto ya tashi tsaye yana zaune sai ya tashi tsaye ya ci gaba da karatu kenan idan ya ida su sai ya kabbara yayi ruku'i ya tsaye an gane kenan shine malam ya gayi makana kenan anan abinda muke so mu fahimta kai ne kana so zaka yi qiyamul layl kana iya zawwa kai sallaka duka a tsaye kuma kana iya zama qiyamul layl kai sallaka duka a zamne duka ya halatta kuma kana iya ka zamna kai karatu sai in ka kusa karewa ka kusa zuwa sauran kadan kai kafara kai ruku'i sai ka tashi tsaye sai ka ida sa karatunka kenan in ka ida sa sai ya zamanto wato kai ruku'i a tsaye kai ne aka zo ana tahajjudi a masallaci ka shigo ka gaji ko baka iya tsayuwa sai ka zamna sai in liman ya kusa yin ruku'i kaga alamun ya kusa yin ruku'i sai ka tashi tsaye sai kai koyi da irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka tashi tsaye sai ya zamanto kenan kai ruku'i a tsaye in kuma kana so kana iya ka zamna duka sallar ka ida a zamne kenan duka ka ida a zamne wa innama malai yace wa innama sallar as-subha qa'idan fi akhir hayatihi lamma asanna wa dhalika qabla wafatihi bi'am kamar yanda muka gani can annabi sallallahu alaihi wasallama da lokacin wato girma ya zo mishi ya girma ya tsuwa sai ya zamanto wato salla yana yi wani lokaci yayi azami shine yace ya sallaci salla as-subha wato azamin a ƙarshen rayuwar shi tsoron shekara guda kafin ya rasu ya sallaci salla as-subha wato annabi sallallahu alaihi wasallama azami kenan wannan yake nuna mana wai yace kuma wa kana yajlis mutarabbi'an wato ya kasance idan zai zauna zai yi zama wanda ake ce ma at-tarabbu mutarabbi'an shine irin zaman da wannan yayi irin wannan zaman haka kenan shine mutun zai idan zai yi salla azami kenan ka ga maka wawwanka kai haka idan kuma baka iya saboda wannan zaman wataran yana ba wasu wahala kenan sai kai irin zaman da zaka yi irin na idan kana jalsa ta farko wato a cikin salla idan ba wannan ma baka iya su kenan sai kai gulgurin wanda zaka iya kenan wannan shine abin da malam ya kawo mana akan abin da ya shafi wato yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake salla wato qiyamul layli da kuma wanda muka gani a baya yanda yake salla wa sallan mara lahiya yaya mutun zai da sallar wanda ya gaji da kuma wani makamancin haka sai malam yace as-salatu fil ni'adi wal amru biha wato salla a cikin takalmi wato mutun yayi salla da takalmin shi wal amru biha kuma da umarni akan yin haka ne kenan malam zai kawo mana halacci yanda yazo daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam nan mutun yayi salla da takalmin shi haka kuma da umarni ma annabi yayi yace khaliful yahudi kamar yanda zamu gani a nassi yanda malam ya kawo sai malam yace wa kana yaqif hafiyan ahyanan wa munta'ilan ahyanan wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance wata ran in zai sallahi ya hudda takalmin shi yazo yayi salla ba takalmi wani lokaci kuma annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya sa takalmin shi yayi salla kenan wannan yana nuna mana halacci sai yace wa abaha zalika li ummatihi fa qala kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya halitta ma al-ummah shi wato yin salla da takalmi wani lokaci da yin salla babu takalmi wani lokaci sai annabi yace idza salla ahadukum idan ɗayan ku zai yi salla falyalbasna alayhi to ya sanya takalman shi aw liyakhla'uhuma ko kuma ya hudda su baina rijlaihi tsakankanin kawahuwan shi wala yu'zi bihi ma ghayrahu kada ya cutar wato da wani shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mutun zai yi salla in kana so kai salla ka sanya takalman ka kai salla in kuma kana so shi ma ka hudda takalman ka kai sallah amma idan ka hudda su kada ka ajje su kamar yanda hadisi zai zo yace kakka sa su a damanka ko hagunka ka sa su tsakan kawahuwanka saboda kakka cutar da wani dan uwanka kenan shine malam ya kawo mana wannan yace wa akada alaihimus salatu fihima ahyanan fa qala wani lokaci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya akada ya tabbatar kamar ya zamanto ya umurni akan ayi sallah da takalmin yace khaliful yahuda kusaba ma yahudawa fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihi saboda su yahudawa bussu sallah a cikin da tare da takalman su bussu sanya takalman su su yi sallah haka kuma kufun su ma bussu sallah sai sun hudda ga baki ne su kenan mu kuma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kullun ana so mutun ya khalafa ma yahudawa kada ya zamanto kana kwatance kana tashabbuhi da yahudawa bal ma annabi sallallahu alaihi wasallama yace man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhu duk wanda ya kamantacce niya da wasu mutane to yana daga cikin wannan mutanen wayyazu billahi zan ka duba wannan zamanin kawai illa man rahima rabbi sai wanda Allah subhanahu wataala ya rahimshe shi da zaka ga mutane da yawa zaka gani suna tashabbuhi da Arnawa ta shafuhi da wanda wani in zai je garin Arnawa garin Yahudawa sai kaga wai ya ce wai ya shiga ma irin ta su wai saboda ka gane yo ka san me kake nihi da wannan bakka so ka bayyana addinin ka idan kai karan kanka baka yadda ba da addinin baka yadda ba da wannan addini shine kai kuma su kuma Yahuda da mun kwawar da suke ma mutum kada ya zamanto bussu so ku musulunta sai kaje kenan kai ka faranta musu rai shine kake nihin cewa a sai ayi shiga dan a fadda ka ba ko kuma dan ayi ka gani mutane suna ta tawili ka zo da shigarka ta siffa ta musulunci zaka zamantawa ka fi korshi ne malamai suka ce inda ke da kai ibahan lalla idan ya zamanto akwai inda za a cutar da kai ko kuma za a zamanto an maka wani abu wanda dai zai cutar da kai har ya zuwa ga halakar rai kenan wannan ba maka waje ka samu wani yanda zaka yi kai ka fita daga wannan al'amarin afwan sai malam yace وكان ربما نزعهما من قدميه وهو في الصلاه haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallama wani lokaci ya yana hudda su takalman nashi alhali yana cikin sallah summa stamarra fi salatihi sannan ya ci gaba da sallar shi kama qala abu sa'id al-khudri kama yanda yazo daga hadisin abu sa'id al-khudri tayyib mudawo inda malin yace annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya halatta ma al'umma shi da su sallah a cikin takalmi da takalmi wanda yana daga cikin farko-farkon a ce gane ma sunna da ɗan mutane da suka yi ko kuma har yanzu ma wani irin wannan abubuwan suna faruwa umuman an ce ana sallah a cikin takalmi to ya ne zaka yi sallah a cikin takalmi shi baka shigo ba nan malam ya share masallaci ko kai ka zo ka ce ai musulunci ne sallah da takalmi ka zo ka ta ko menene ka zo ka shigo da shi masallaci zan magani a gaba dalilin ma da zai in ka zo masallacin zakai sallah da takalmi ya zakai kai baka zo ba wuri wanda ka san la Allah a samu tashin hankali a samu rishin fahimta ta gidan gaba ka zo ka ce ai kai kawo dole sai an yi sallah da takalmi saboda ya faru wani yake gayi mana cewa wani a wani gari cikin Niger aka zo za a yi sallah an ce ai ya halatta a yi sallah da takalmi aka shigo shi kawai mutum ya shigo da masallaci cikin da takalmin shi ake za a yi sallah magarba ne ake cewa shi bai bai ya zai shigo ya huta ya huta yace bai huta kawai aka tada rikici tayi an kusa awa kafin ayi magarba shi ya ki huta kuma su ma sun ki barci to wannan ina dalili kina ka fitnar da al'umma kuma he zamanto su ma sai zamanto bisu da sanin yane ne mutum zai sallar da takalmi kinan he zamanto an samu rashin jituwa me ake ni da sallah cikin takalmi ya zamanto takalmin ta a sarkace yake idda babu fitina ba he sallar farilla ba dauki takalmin ka a gida ka ranga sallah ba shikenan ba sallah ce kake so kai ko sallah ce kake so kai ko nafila qiyamul layl sanya takalmin ka a gida kai sallah in kuma ba wannan ba sai sabon takalmi kullun ka zo indiya masallaci ne kake so gashi nan sabo ne a masallaci kake sashe ka hudda kasa ai yanzu mutane ba kowa ba ya gane abu ne na sunna dole ya kuma zo mun to ana tabbata shi a hankali har mutane su fahimta sallar jana'iza sallar ka da takalmi ina barna manta wata rana a Madina zan yi sallar jana'iza irin mun huto haka da takalmi na akawata wani lattija haka ina kusana an yi kafara fa yake ma mun huto takalmi anan ma da yawa zaka ga akwai za ku yi sallar da jana'iza da mutane an yi sau kai da takalmin ka ya zamanto wato an ci ka hudda ko kuma na makamta kenan amma da sharadi takalmin nan ka duba babu wani kazanta babu wani datti idan babu datti sai kai sallar shi har sallar jana'iza duka kana iya kai sallar ka da takalmin ka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya halitta ayi sallar da takalmi ta jana'iza wato jana'iza idan ka yi shiga makabarta ne zaka hudda takalmin ka saboda baka shiga ba makabarta ka hudda daga da takalmin ka ringa tattaka wato kana tattaka kasa da kuma ɗan uwan ka musulmi a waje wanda ya hadisi ne na bishira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani yana tsallaka kaburbura da takalma yana tayya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya sahiba sittiyataini alfi sittiyataika wato ya kai wannan wanda kake tayya da takalma wato hudda wannan takalman naka wannan yake nuna cewa ba a shiga makabarta da takalmi in ba waje bane ke da kai kayayuwa ko kuma wani abu kina wannan zaka sa takalmin ka saboda kakka cutu ka taka gaya amma in waje babu kaya rere ne makabartan mutum mafi yawa rere ne kuma duk mafi yawa akwai hanyoyi wanda zaka ga ana bi wanda babu na tahiyya babu wani abin da zaka taka kenan wannan kana iya ka hudda takalmin ka in kana tsoron wani ya are shi a kofa rike shi a hannun ka shiga da shi shine in kana tsoron tunda a masallaci ma ba a bari ba barantana a wannan kuma wannan bai mu'arada da wancan hadisin saboda wasu suna kawo hadisin wancan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan an binne mutum an yiwo za a tago yana jin san takalmin su bima'ana yana jin san takalmin su ai ba takalmin kawabuwan sa ake ne tahiyya tahiyya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana jin san takalman su yanan tahiyya wannan takun takun da kuke yi kuna hutawa shi wanda aka binne mala'iku idan suka tada shi zasu ce gashi nan da fanuka wansarafu kenan duka wannan ya halatta mutum zai yi sallah da takalmin shi mutum zai yi sallar jana'iza da takalmin shi amma ya zamanto kamar yanda zan muga a cikin hadisi kada ya zamanto takalmin nashi wato a ciki akwai datti a jiki shine yace wato kama qala Abu Sa'id al-Khudri kamar yanda Abu Sa'id al-Khudri yake cewa sallabina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zata yawmin wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya sallace mu ya mana salla wata rana falamma kana fi ba'di salatihi yayin da ya kasance a cikin sallai a wata raka'a kenan خلعنا عليه فوضعه ما أن يساره سي النبي صلى الله عليه وسلم يهد تاكل منشي سي سنية تاكل منشي أبنغرنش نحبهم واتو أنا صلى سي النبي يهد تاكل منشي سي أجيسو أبنغرن حبهميش فلما رأى الناس ذلك أو فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم يعني متاني سكا غني النبي صلى الله عليه وسلم ya hudda takalman shi ana sallah su ma sai suka hudda wato takalman su falamma qada salatahu ya inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi da sallar shi qala ma balukum alqaitum ni'alakum wato miye sha'anin ku me yasa kuka hudda takalman ku kuka jijjewa su kuka hudda su qalu sai suka ce ra'aynaka alqaita ni'alaika fa alqaina ni'alina wato mun gane ka ya rasulullah ka hudda takalman ka shine mu ma muka hudda takalman mu kuji duba irin koyi na saba annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace musu inna jibrila atani fa akhbarani anna fihim anna fiha qadara wato jibril ne yazo mini malaika jibril yazo ma annabi sallallahu alaihi wasallama yace mushi lalle a cikin takalman nan wato akwai wato wani datti a cikin takalman nan aw qala adha ko kuma wata kazanta wa fi riwayatin khubuz a wata riwaya kuma dauda yace fa alqaituhuma sai na hudda wannan takalman fa idza jaa ahadukum ila almasjid sai annabi yake ce ma sahabbai idan ɗayan ku ya zo masallaci falyanzur fi na'alayhi to ya duba wato a cikin takalman shi jikin takalman ka ka duba fa in ra'a fiha qazaran aw qala adha wa fi riwayatin ukhra khubthan falyamsahha falyamsahha walyusalli fiha. Idan mutun yazo ya gani a takalman nashi akwai wata dauda ko wani kazanta ko wata datti, ya zawanto ya goge su sannan ya yi sallah da kayan shi. Ka gani Annabi sallallahu alaihi wasallam tayi mai kai sallah da su, amma da sharadin ka hudda dattin nan. Idan kai ne ka zo da takalmin ka sai ya zamanto wato akwai datti a jikin shi, kana iya ka goge shi ko ka wanke shi sai ka zo kai sallah da shi. In a gida ne kuma ka samu sabo ko kuma ka ringa yawo da shi kana sallah, kai sai so kake ka dabbaka ka ringa yi wato da takalmin ka. Amma kada ka zo da dauda ka sanya cikin masallaci, kuma kada ka zo da dauda kuma kai ka ce kana sallah kuma da dauda a jikin ka. La'alla su ma wanda suke rikici akan wannan saboda sun san mafi yawa irin wuraren mu duk inda kake tsayiya ka taka wani gwada loka taka menene ka taka menene kin kada ka shigo da kazanta cikin masallaci. Amma in ka san babu kazanta tabbaci babu, sai su ma wanda za ku yi sallah a kusa ka nuna musu cewa ka gani takalmin sabo ne, idan zan yi sallah da shi. In kuma duka dai alhamdulillah an sha sunna kuma sun gani babu kazanta, kenan falillahi alhamdu. Kenan wannan hadisin da Abi Sa'id al-Khudri ya kawo cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi sallah da ana sallah da takalmin shi, sai sahabbai suka ga ya hudda takalmin shi. Da ya hudda takalmin shi su ma kawai sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya suka hudda takalmin su. Da aka yi idahe ya tambaye su me yasa kuka hudda takalmin ku, sai Annabi sai suka ce mishi mun gani ne ka hudda saboda koyi da Annabi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, koyi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi yasa su ma wato suka hudda. Sai ya ba su labarin cewa Jibril ne alaihi salatu wassalam yazo ya ce mishi wato a takalmin shi akwai datti, shi yasa ya hudda shi. Kenan he kuma ya gani mana yaya zan me, idan mun zo mu duba inda datti mu goge shi tukun mu yi sallah da shi. In kuma ka aje shi ma kai sallah, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana sallah da takalmi wata rana kuma babu takalmi. Sai malam yace wa kana idza naza'ahu wa kana idza naza'aha wada'aha an yasarihi, idan ya hudda takalmin nashi kai ne ka zo zaka yi sallah da takalmi, to idan ka hudda shi to ka sashi a bangaren ka na hagu, a bangaren ka na hagu. Wa kana yaqulu, haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa idza salla ahadukum fala yad'a 'alayhi an yaminihi wala an yasarihi fatakuna an yamina ghayrihi illa an la yakuna an yasarihi ahadun wal yad'ahu ma bayna rijlayhi. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayan ku ya zo zai yi sallah, kada ya hudda takalmin shi ya ajiye shi a wajen shi na dama, hannun shi na dama. Haka kuma kada ya sanya shi a bangaren shi na hagu, wannan zan mu gani yaushi tunda can ya ce a sanya shi na hagu, nan kuma aka ce kakkasa shi a dama kakkasa shi a hagu, sai ya ce mene fatakuna an yamina ghayrihi, sai zamanto a damun waninka. Misali ni da Zainuddin nan wannan muke sako, idan na hudda takalmi na aje sa nan shi a ina suke a damun shi, kenan ka gani za a cutar da shi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kakka sa su a damarka in akwai wani, kakka sa su a hagun inka in akwai wani cikin samu, in akwai wani haika sa su a tsakan kawahuwanka, kenan a tsakan kawahuwanka zaka sa su. Shine yace waliyad'ahuma bayna rijlai, wato ya sanya shi tsakankanin wato kawahuwar shi. Kenan wannan malam ya kawo mana wannan baban dan ya nuna mana wato halacci da kuma wato abin da ya shahi wato sallah da takalimi. Amma muka ce zamanto akwai sharadi, kada ya zamanto takalmin nan akwai najasa, sai da ya zamanto kuma kada ya zamanto wato zai kai ga zuwa da cutarwa ko zuwa ga tashin hankali, zuwa da a samu rikici, kamar yadda muka ce wannan sun kusa awa guda ba a yi ba sallar magariba. Kenan wannan shine sharadin, kenan in wannan duka sun kushe kenan mutum zai iya sallah wato da takalmin shi, wanda yana daga cikin istihbab ne kuma da khalafa ma Yahudawa ya zamanto ku musulmi kuna sallah da takalminku, kuna sallah da khuffinku, kuna sallah da susaitinku, wanda duk su Yahudawa ba su yi da wannan. Sai malam ya ce as-salatu ala al-minbar, wato sallah a saman minbari. Kawai wani ya ce haucen sama ya za a yi sallah a minbari, to zan mu gani hadisin da malam ya kawo mana wato daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. malam yake cewa wa sallallahu alaihi wa sallama marratan ala al-minbar, wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yayi salla wani lokaci a saman minbari. Kowa ya san minbari? Minbari dai wanda ake hawa ayi hudu ba. Wa fi riwayatin, a wata riwaya, annahu zu salati darajat, wato minbarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana da matattakira kamar guda uku. Matattakala guda uku. Faqama alaihi, sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hawa wannan minbarin. Fakabbara wa kabbara an-nas wara'ahu wa huwa ala al-minbar, sai annabi ya hawa minbarin nan yayi kabbara, su ma mutanen da suke bayan shi, sahabbai wanda yake jagoran sallai, sai suka yi kabbara a bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Summa raka'a wa huwa alaihi, sannan annabi yayi ruku'i yana saman minbar. Summa rafa'a fa nazala al-qahqara hatta sajada fi asl al-minbar, wato sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dago daga ruku'i sai ya sauko daga minbarin da baya da baya, shine fa nazala al-qahqara, sai ya sauko da baya da baya hatta sajada fi asl al-minbar, har sai da ya sujada akan ƙasa kenan, inda minbarin yake a ƙasa kenan, ya sauko ƙasa daga saman minbarin, annabi ya yi sujada. Summa ada, yayi sujada aka taso, sai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya koma wato saman minbarin. Fa sana'a fiha kama sana'a fi raka'atil ula, sai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kwatankwacin yanda yayi wato a raka'a ta farko, wato yayi ruku'i da ya dago daga ruku'i sai ya sauko da baya da baya, wato yayi sujada a ƙasa kenan, sai yace hatta faraga min akhir salati, sai da ya ida wato sallar shi gabaki daya. Summa aqbala ala nas, sannan ya juyo ya fuskanci mutane. Fa qala, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu, ya ayyuhan nas, ya ku mutane, inni sana'tu hadha lita'tammu bi wa lita'lamu salati, wato lalle ni nayi haka ne, na hausa minbarin ne nayi sallah, wato dan ku yi koyi da ni, na ai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma dan a koyi sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan. Ba laifi malamai suka ce dalilin wannan hadisin, mutum idan zaka koya ma wasu sallah, misali kai ne liman, ya zamanto ba a iya wasu su iya ba sallah, wato ka hawo da abu wanda kowa zai ganka. Abin da yasa annabi ya hau, saboda da kowa na baya ma zai tsinkaye shi. Yanzu idan zamanto liman yana haka kuna saka da shi, zai zamanto a saka kuje, na can baya ba zai gane shi ba. Amma in ya hau, wanda muka ce daraja uku ne na annabi, in ya hau daraja wannan, kenan duka kowa zai gane shi, kenan yana yin sallah tsayuwar shi da yanda yake ruku'i, sujada ya sauko ya yi ta a ƙasa kenan. Wannan yake nuna mana wato babu lahi, malamai suka ce idan ya zamanto wato dan ka koya ma mutane. Wani zai ce to dan me sai a sallah za a koya ma mutane? Malamai suka ce yana daga cikin ba kowa bane ba, yanzu karatun sifatu salatin nabi yake, in ba wanda yake da burin ya sani, ko kuma wanda yake neman ilimi, ba kowa ba zai zo ya koyi yanda sallah take. Amma sallah kowa yana zawwa a yi dai abu ga shi, to shine kenan, in dama hatta kaba za a koyar da mutane, to kenan babu laifi mutum ya hau. Amma sabanin haka malamai suka ce bai halatta ba, dan malikiya sun ta yi kan cewa idan ya zamanto in ma gurgurdan shibiri ne, wato liman ya dago su bai halatta ba, sallan ma ba ta yi ba, ya suka ce kenan ya zamanto a ƙasa yake sak, wato yanda ma mu suke, saboda idan ya zamanto liman yana hawan wani waje, sai ya zamanto kamar an ɗaukaka shi ne, ko kuma an sa mishi wani abu wanda na sharaf, ko kuma wani abu makamancin haka, ya tsaya daidai inda kowa yake a yi sallah kenan. Shine malamai suka ce to wannan shine mutum yana iya ya hau wato wani abu dan ya koya ma wasu sallah. In kuma duka mutane sun gane suna zuwa makaranta suna koyan sallah, fa billahi alham, to alhamdulillah. Amma sabanin haka nan da yawa dai zaka gani sallah dai ana yi, dai sallah dai ana yi, muna roƙon Allah ya karba mana ibadun. Malamai suka ce to yaya wanda idan mutum ya zo ya ce to mai sallah ai ta kai ya kalli inda zai yi sujada, ba ya kalli sama ba ko ya kalli ƙasa, to ya za a yi? Kai kana kallon inda sujada shi kuma yana sama, to malikiya wasu daga cikin mazahib sun ta kan cewa ijtihadin su ne suka ce kalli mawdu' sujudi wasu kuma suka ce a mutum in kana sallah ma ina ne zaka kalla gaban alqibla ka zaka kalla saboda fada Allah fa aina ma tuwallu lala wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatra haka Allah subhanahu wa ta'ala yace kenan ku juyar da fuskar ku ta fuskanci wato ka'aba wasu malamai shi yasa zaka gani wani in yana sallah fuskar shi haka take yana kallon alqibla amma kuma he ijtihadi ya ringa kallon haka yana kallon alqibla amma fuskar shi tana kallon alqibla amma idanuwan shi yana kallon inda zai sujuda malamai suka ce dan me yasa yau za a ake kallon da suka sa ma ka kalli mawdu' sujudi inka saboda duk wata nutsuwa ta zo maka ka samu nutsuwa saboda in ya zamanto kana haka zai zamanto wani abu ya gita ka kalle shi wani abu kai kana juya amma in ya zamanto kana kallon inda kake zaka kai sujada to zai zamanto nutsuwa saboda sallah ita ana so mutun ya nutsu yanan nutsuwa ta hizo maka in suka ce ko ka fuskanci alqibla da fuskarka to kai kokari ka amma mutun kayya zai ba kowa ba zai yi kayya mutun zai wanda kuma yana nuna mana wasu dalilin da suka kara cewa fuskanta alqibla zakai shine sabon annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da yazo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sujada har sai sun gani ya dora jabhashi a saman kasa tukun su su yi sujada ko kuma har sai ga yayi ruku'i tukun su kenan wannan yake nuna kuma suna fuskantar shi haka ba kansu ba duka yake a sadde wallahu ta'ala alam kenan dai mutun yayi kokari yanda zai kawo ite wannan in khushu'i a cikin sallah amma ya zamanto ka kalli alqiblan ne idanuwanka suna kallon kasa amma ya zamanto kuma ka mai da idanuwanka zuwa ga mawdu'i sujud al'amru wasi' wallahu ta'ala a'la wa ala kenan wannan duka wato ya halata kenan a cikin wannan babin dai mallan ya kawo mana dan ya nuna mana babu ladi mutun yana iya hawan wani abu ya jagoranci mutane sallah dan su koyi sallah su gani yanda ake yin sallah su koya sai mallan yace as-suturatu wa wujubiha wato sutura da wajabcinta wanda mallan yana ganin wajabcin wato sanya sutura wanda sabanin wasu malamai suna gani ba wajibi bane amma zan muga dalil dai wanda mallan ya kawo akan wato wajibi ne mutum ya dauki sutura na'am na'am eh to tunda
dai
abuwa in gidan jinani ba ana ne ba a sunna ne ga umbari kai sallah lala wannan dan kai sanar da wasu ne misali amma yanzu alhamdulillah zaka gani mutane dai ya gwargwado ana zuwa makaranta ana koyan sallah sai dai wanda ka gani akwai dai ku kuma dai wallahi Allah subhanahu wataala Allahu al-musta'an za ce Allah da ta damu sai mana yace as-sutura kenan yace sutura da wajubinta wajabcinta waye mana menene sutura shine abinda zaka sa a gabanka wato kai sutura da shi saboda kai wani abu ya shiga tsakaninka ya biya kuce shine ake ce masa sutura zan mu gani wato yanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake mallan yace wa kana sallallahu alaihi wasallama yake faqariban min as-sutrati wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana tsayawa kusa wato da sutura shi annabi yana tsaya kusa da sutura fa kana bainahu wa bainal jidari thalathati azra wato annabi sallallahu alaihi wasallama zai kasance sakankanin shi wato da katanga misali katanga tana nan kazo kai sallah zira'i uku ne tsakankanin annabi sallallahu alaihi wasallam da katanga misali kenan zira'i uku kamar nan inda muke aje sau yayi zira'i uku biyu to uku kamar daga nan kenan kenan kamar zira'i annabi zai ke tsayawa tsakankanin shi da shida kenan wannan shine kenan ya sanya wannan katanga misali ita ce sutura shi kenan shi ya tsaya a can daga inda yake sa jidar zira'in daga daidai wajen mawdu'in da ya tsaya zuwa inda sutura shi take zira'iwo shine yace wa baina mawdi' sujudihi wal jidari mamarrasha kuma tsakankanin inda zai yi sujada da kuma ita jidarin zamanto mamarrasha inda dan tumkiya ko akuya zata iya wucewa misali yanzu kamar ya ne akuya zata iya wuce mala babu wanda yake kiwo kamar daidai nan misali in yana tsaye a can kenan daidai nan zai yi sujada kenan ya zamanto tsakankaninka da sutura bai wuce ba espace haka wanda dai wata dabba akuya karama ko kuma tumkiya zata iya wuce haka ta iya wuce kaga ta wuce haka kenan wannan shine kai sutura irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sa kenan idan ka gani ka sa zira'i uku kuma sujjada ka bata kai ba haka to bincike sujjada ta kai ya kai kai ta irin yanda annabi yace ka meke da kyau ka didita ko kuma ya kai idan kuma kai ka gani kai didi amma kuma ka sa ta zira'iya to kenan baka sa ba zira'i uku kenan wannan gurgurai inda zaka aje wato sutura ka ne shine kenan mallan ya kawo mana yace wa kana yaqulu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa la tusalli illa ila sitra kada ɗayan ku yayi sallah sai dai da sitra a gaba shi yasa mallan muka ce yana ganin wajibi ne wato akan mutum idan zai yi sallah ya sa sitra a gaban shi wanda dalilai shi kuma dalilai ne masu ƙarfi wanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala tada ahadan yamurru baina yadayka sannan kuma kada ka bar wani ya bi daga gabanka ya wuce tsakankaninka da sutura kada ka bar kowa ya wuce daga nan zan mu gani a can ƙarshen babin mallan da ya kawo hadisi akan tsoratarwa da irin mai wucewa shi ma gaban mai sallah sai yace fa in aba idan mutun ya zo zai wuce ya ka hana shi har ya kiya fal tuqatilu to ka yake shi ba ana neman bayaki ba kuma a shawo nan a da ƙarfi kai ka hana shi ya guje wato fa innahu ma'ahu qarin wato ya kasance tare da shi akwai shedani kenan wannan mallan yana nuna mana cewa idan ya zaman to kasar sutaranka kada ka bar kowa ya guje daga gaban sutaran nan idan mutun ya zo zai guje ka hana shi sai ka sa hannunka tare shi daya ya ƙara zawa ka sa hannu in ya zo na uku fal tuqatilu kai dafin shi da ƙarfi idan zai fadaga inda shi musulmi ne mai bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam zai gane maika ya bi daga bayan sitiraka ko kuma ya bi daga bayanka zan mu gani kuma in babu hanya yaya ne mutun zai sai ya ce wa yaqulu haka kuma yana cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idza salla ahadukum ila sitratin idan ɗayan ku ya zo yana yin sallah ya sa sutura a gaban shi falyadlu minha to ya kusance ta haka kare ya zama to ka sa sutura kai kuma ga katanga can kai kuma ka zo ka kaba ta sallah shine kenan wancan hadisin yace ka sa zira'i uku tsakankaninka inda zaka yi wato sutura la yaqta'u shaytanu alayhi salatahu kada shaytani ya zo ya cire maka sallarka kenan shaytani yana yi so yake shi kullun ya samu wani popa ya zo ya bata maka sallah wanda mun sani hatta da sahu in baka daidai ba a daidai ta sahu zai zo kaman dan mai sunan shi tumkiya yana bi daga cikin sahu duk ya sa ku ringa sassafa huskokin ku su ringa sassafawa kamar yadda hadisi wato zai zo insha Allah gobe a cikin karatun mu na umdatul ahkam zan mu tashi babu sufuf anan sabil huda sai yace wa kana ahyanan ya kasance wani lokaci ya taharra salata indan iskunati allati fi masjidihi wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa yayi sallah a wajen da amud wato gimshiki na cikin masallacin shi yake kenan misali masallaci ne akwai gimshiki kana iya kasa shi yayi sutura da katanga ce kana iya kasa ta yayi sutura kenan wani abu ne kana iya kasa shi yayi sutura sai ya zamanto kai sallah game da sutura saboda mallan ya ce wujub wajibi ne mutum ya sa sutura saboda dalili shine hadisin da annabi ya ce la tusalli illa ila sutra wato kada ɗayan ku yayi sallah sai dai da sutura wato a gaban shi wa kana sallallahu alaihi wasallama haka kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza salla idan zai yi sallah fi fada'in laysa fihi shay'un yastatiru bihi a cikin daji a cikin sahara annabi sallallahu alaihi wasallam misali an huta yaki ko kuma an huta bulaguro babu wani abu wanda zai yi sutura da shi gharaza baina yadayhi harba wato sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika wannan alharba da shi yake cewa harba wani dan mashi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake yawo da shi wanda mun gani shi a cikin karatun mu na umdatul ahkam sai annabi ya sata a ƙasa sai ya zamanto ta yayi sutura da ita shine yace fa salla ilaiha wa sanna an-nas wara'a sai ya salla ya sata sutura su kuma mutane su yi salla wato a bayan shi wa ahyanan a wani lokaci kuma cikin bulaguran kana yu'ridu rahilatahu fa yusalli ilaiha ya kasance annabi sallallahu alaihi wa sallama wato yana gimshikar da wato dabbar sharsani raƙuman shi wanda ita ce alqaswa ya gimshikar da ita wato yayi sutura da ita kinin ya zamanar da ita ya sutura da ita wanda kai ma kai ne kana bulaguro kana iya kinanta sa motanka ko motarka kai kai sutura da ita kinin shine wanda wannan taguwa ta annabi kuma ba tashi ba zata kada kaje kai ka sa wani dokin ka ya tashi ya kusa kana sallah to ita taguwa annabi ai ma'mura ce kana da tarbiya taguwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta tashi ba kinin shine ka sanya ko a bulaguro kake tunda mu yanzu misali muna bulaguro ba al'ada bace ka dauki wani takobi ko wani mashi ko wani wannan abin da kake da yare shi kace yawa mota ce ko kuma hannunka wannan kenan ka sa motar da kuke bulaguro da ita ta zamanto sutaraka kuma wani da ke Allah ya wadace mu da ita ce nan kana iya zuwa ka sa ice wato ya zamanto wato sutaraka haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallama shine malam yace maka وهذا خلاف الصلاة في أعطان الإبل فإنه نهى عنها وتوانن ساقاني كسلة أوجن وتود شيرا قومي كونج غير كن لقومي سبب السلة غير كن لقومي حرام مني أنخناش فسلة غير كن لقومي تو أما ذك إيه ساعة تزمن تو كاس كاي سترة إيرا كاي سترة إيرا باب ليه كنا إيه سترة أما غير كن سنة كاي سلة ونن واتو بهالة تبا النبي صلى الله عليه وسلم يا حنا shine malaki ne kawo mana yace wa hadha khilafu salati fi a'bani al-ibl wato wannan sabanin wato sallah a can wajen da raqumma wato suke wato kwana fa innahu naha anhu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yace wa ahyanan wani lokaci kuma kana ya akhuzu ar-rihla fa ya'diluhu fa yusalli ila akhiratihi wato wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama wato yana daukan abin da ake dora ma raƙumi ne yake da sirrin raƙumin sai ya zo ya aje shi a gaban shi ya juya shi ya mishi arda din shi wato larjiyar din shi ya daidaita sai ya yi sutura ya yi wannan ya yi sallah a wannan lokacin kenan yana sa raƙumin nashi ya yi sutura da shi ko kuma sirrin na dabbar ya sa shi ya yi sutura da shi ko kuma ya yi sutura a icce ko kuma ya yi sutura a amud ko kuma a katanga kenan wannan duka wato ya halata kenan kai ma idan ya zamanto malamai suka ce to ita sutura gurgurdan me ake sa gurgurdan zira'i suka ce tsawonta kamar zira'i tunda abin sirrin raqumi kamar ya kai zira'i ko malamai suka ce to kenan gurgurdan tsahon wannan shi yasa zaka gani mafiya masallatai a gari inda ake sallah a waje zaka ga suna dan wani katako katako da suke ajiya su yi sutura da shi duk da cewa wasu suna ganin izamanto mai dan kabri kabri wasu kuma izamanto duka dai wannan sabanin malamai ne akan fahimta kowa akan dalilin da yake tunanin wato shine wallahu ta'ala ala wa ala kenan izamanto idan zaka yi sallah a cikin daji kana iya kasa abun hawanka wato izamanto shine wato suturarka haka wa kana yaqulu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa idza wada ahadukum bayna yadayhi mislu mu'akhiratir rihli falyusalli ilayha wa la yubali man marra wara'a dhalika wato mutun idan ya zamanto dayanku ya sanya gurgudan irin sirdin wannan raqumi ya sanya shi a sutura misali ka sanya sutura ka koma wata iri ce inda gurgudan sirdin raqumi ne to kai sallah wala tubali kare ya zamanto ka kula da abinda zai zo ya huce bayan sutura ta bayan sutura ba tsakankanin sutura ba tsakankanin sutura annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka hana shi saboda me ake cewa kare ya zamanto ya bi ya cire maka kai kana sallah kana munajati da ubangiji shi kuma ya zo ya cire maka kenan shine yace wa salla marratan haka kuma wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah ila shayara wato ya sanya icce ita ce sutura shi kina wannan duka yana nuna mana kina in dai zaka yi sallah ka sanya wani abu sutura shi yasa malamin yake kan cewa wajibi ne idan mutum zai sallah ya sanya sutura yace wa kana ahyana wani lokaci kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yusalli ila saririn wa aisha radiyallahu anha muttaji'atun alaihi tahta qatifatiha wato wani lokaci kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana sa gadan gadan shi misali ya zama to shine sutura shi alhali Aisha radiyallahu anha ta tabbata a gareta tana kwance a saman gadan ta rufa wato da bargwanta ko kuma da abun shinkudanta kenan shi ma ka gani kai ne a cikin gidanka zaka yi sallah wajen da ka yi gado ne anan matarka tana sama kenan ba lahi idan ta rufa wato kai sallata kenan shine malam ya kawo yace wa kana haka kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance wato la yada lokaci akwai lokaci ne ne da sai wa kana sallallahu alaihi wa sallama wato haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance la yada shay'an yamurru bayna yadayhi wa bayna sitra annabi bayya barin wani abu yazo ya huce tsakankanin shi da sitran nan idan ka sa sitra kada ka bar koni ne ne ya huce daga gabanka kenan duk abin da yake zai huce ka tare shi wannan kuma idan ya zaman to kai ne liman misali ko kuma kai ne kake sallah misali kai kake sallah anan masallaci liman yana nan to liman shine sitran mu shine sitran liman idan liman yana da sitra ku ba laifi misali wani ya zo zai shigo masallaci waje ya cika ya biyo daga gaban ku wanda kuke cikin sahu amma gaban liman ne ba ya bi ba sai dai in gaban sitra ne amma tsakankanin ku yana iya yabi amma idan kuma aka salance to kowa ne ya nemi sitran shi eh mana kenan an aka salance in akwai wani gimshiki misali a masallacin kana iya ka dan yi fa kamar sa kada ka je ka samu gimshikin kai sitra sai zama to kowa shine kenan limamin kanshi yake ci gaba idan mutun yazo kuma ka baya huce ba daga nan saboda yanzu kowa sallashi wato daban-daban ce sitra kowa ta dawo kanshi shi yasa daga wani suna ana kokari ma wani idan wani yana zaune ya fame da shi sitra wato kare da shi wato sitra malamai suka ce babu lai ya zaman to kame da shi in kuma akwai wani amudu wani gimshiki a cikin masallaci ne ka dan matsa gaba ka dan wato kai wato sallah a cikin gimshikin ko kuma katanga idan ya zaman to katanga in ba nesa ba take da kai saboda malamai fuqaha sun ce kare ya zaman to mai sallah ya taharruki da yawa kada yayi ba da huce ga makoko kamar taki uku haka wasu malamai suka ta kan cewa wallahi ta'ala ala kenan shine annabi sallallahu alaihi wasallama bayya barin wani abu ya huce da gaban shi faqad kana yusalli idh ja'at shatun tas'a bayna yadayhi fasa'aha wato annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana sallah sai wata akuya ta zo ta wuce ko tumkiya zai ta wuce daga gaban shi annabi sallallahu alaihi wasallam he rigaita hatta alzaqa batnahu bil hayd hasai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama cikin shi kenan da katanga ta wuce daga gaban shi kenan kai ne misali kana sallah sai zaman to inda kake sallah kamar misali kan koha kake kenan babu laifi wani yazo zai ya huce ko wani yaro ko kuma wani menene kai gaba ya huce daga bayan kenan shine ake nuna annabi da shat din nan tazo akuyar nan tazo ta huce sai gaugawa yayi gaba zuwa sitran shi kenan sai ta huce daga bayan shi tukun ya dawo kenan wannan yake nuna kenan babu laifi mutun yana iya yayi wannan wa marratan wani lokaci kuma wara'ahu wato kenan daga bayan wato sitran haka kuma wa salla salatal maktuba wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ana salla farilla fa damma yadahu wato sai sahabbai suka ga annabi ya kama hannun shi haka ya jimke hannun shi falamma salla da aka yi da salla qalu ya rasulullah suka ce ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ahadasa fi salati shay'un shin wani abu ne ya faru a cikin sallar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qala la yace a'a ba wani abu bane ya faru illa anna shaytana arada an yamurra bayna yadayhi sai dai shaytani ne yazo yake so zai huce wato daga gaban shi daga tsakankanin annabi da sitra shaytan yazo zai bi ya huce shine annabi yace fa khanaqtuhu hatta wajadtu barda lisanihi ala yadayhi annabi yace sai na shaki shi shakan annabi kuma ba annabi karin wayan mutun 70 yake annabi ya shake shi yace har sai da yaji irin damshin halishin shi wato irin kenan ya hudu halishi kaji yaji damshin halishin shi wato a hannun shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa aymullah rantsuwa ce yace ya rantsi da Allah laula ma sabaqani ilayhi akhi sulaiman ce babun ba dan ba abinda dan uwana Sulaiman alaihi salatu wassalam ya rigaye ni ba menene Sulaiman annabi Sulaiman ya rigaye annabi yake cewa rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di wato ubangiji ya bashi wani mulki wanda wato ba za a ba ma ba wani bayan shi na daga cikin mulkin aljannu da tasarrufatu da shi da iska da wannan to shine annabi yace in ba dan bai Sulaiman alaihi salatu wasalam ya riga shi yake cewa lartabattu ila sariyatin min sawari almasjid hatta yatifa bihi wildan ahli almadina wato annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi da wannan shedanin mun dalme shi a jikin wani gimshikin masallaci am yaran Madina su zo su darme shi a ringa jan shi ana irin minene buri da bula a ringa yara yan Madina su ringa jan shedan din suna buri da bula da shi an san buri da bula ke dai shedan kinan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gwada mushi yana ganin shedan mu ne ba mu ganin shedan to kai tsakankanin abinda zaka sa ka shedan ya bi ka wani ya bi shine ka sa wannan sutura sai Allah ya kare kinan bai zai su zo su bi ba daga gaban ka kinan shine Annabi yake cewa fa manista ta'a Allah ya hula bainahu wa bainal qibla ahadun falyafal wato duk wanda ya samu ikon gurgurdan da ya sa wani abu tsakankanin shi wato ya sa shi ne sutura kada wani abu ya biyo daga gaban shi to ya sanya saboda kawo shedan ko wani abu ya zo ya biyo daga gaban ka wa kana yaqulu haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana cewa idza salla ahadukum ila shay'in yasturuhu min nas fa arada ahadun an yajtaza bayna yadayhi falyadfa fi nahri wato idan ɗayan ku wato yayi sanya wani abu wanda ya sanya shi sutura sai wani yazo zai huce daga tsakankanin ka shine muka ce annabi ya ce ka tare shi kada ya bi sai dai ya bi daga can baya ka tare shi shine yace wal yadra mastata kai matukar kokari na kare shi kada ya bi wato daga gaban ka tsakankanin ka da suturan nan wato ya huce a wata ruwaya wa fi ruwayatin falyamna'hu marratayn wato ya hana shi su biyu yazo ka tare shi haka ya ƙara gawa ka tare shi haka na uku fa in aba in ya kiya falyuqatiluhu to kai sa da ƙarin ka kan jefa shi haka ba na ne ba kuma falta katilu ka hudo ya taso ma da wada ko kuma mini kamar yadda muka ce in dai mutum musulmi ne ya san addini zai bari in ma ko kai gaba ya huce daga baya ko kuma ya bi daga can baya ko kuma ya hakuri haka ida kamar yadda hadisi zai zo eh annabi ya ce wa inna ma huwa shaytan ya ce wannan lalle shaytani ne haka kuma wa kana yaqulu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa law ya'lamu maru baina yadayi musallima za alai da wanda yake bi tsakankanin wanda yake sallah mutum yana sallah ka bi tsakankanin shi da sutura da ka san abin da yake kanka na zunubi wato la kana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi wato ya iya ma alkhairi ka tsaya gurgurdan shekara 40 malamai suka ce da ka bi wato tsakankanin wannan wanda mai sallah da kina wannan yake nuna mana hani ne akwai hadari sosai ka tsaya shekara 40 in sallar ce zai yi ida ta har gurgurdan shekara 40 shi yayi ma alkhairi da kabi zaban mai sallah wanda ya sa sutura tsakankanin shi kenan wannan baban duka malam ya kawo shi dan ya nuna mana abin da yake wajibi ne mutum ya sanya sutura idan zai yi sallah idan ka sa sutura sai Allah subhanahu wataala ya kare shedannu ka su bi daga gabanka kuma kai kokarin idan wani yazo zai bi daga gabanka ka tare shi idan kuma wani abu ne wanda misali ko yaro ko kuma me kana iya kai gaba wato sai ya bi daga bayanka shi ma babban malamai suka ce babu laifi kana iya kai gaba wato yayi bayanka misali kai ne masuboki kazo ka kafarta sallah anan kofa sai zamanto an yi da sallah kai kuma sallar isha ce tana yiwa zaman tahiyya ka samu kaga sai ka gamo to kuma akwai wani wanda yake mabukaci wanda yake da bukata gaugawa ya fita daga masallaci kenan idan ka samu waje kayo gaba ka bar musu hanya ko kuma idan zai wuce kayo mishi gaba shi wato ya huce wallahi ta'ala a'lam insha Allah nan zan mu tsaya kenan da fatan abin da muka fadi daidai Allah ba mu lada kuskure da muka yi kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shaye shi wato daga cikin zakatun mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.